kwaledi zan nufi jiye kenan a yammacin jiya Litinin inda jami'in kawancan hamayya na CAP zanzanta ɗin suka gudanar da gangami da nufin bayyana matsayinsu a hukunce game da sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. A sanarwar da suka fitar, waɗannan jam'iyyu sun yi watsi da sakamakon yankunan da suka ce an takkama gudi, waɗanda suka hada da wasu da'irorin jihar Tawa da arewacin jihohin Maradi, Zandar da Difa. Mamman Sani Adamu shi ne kakakinsu.
Bayan sun takkama gudi, sun yi amfani da makamai, sun sace kurkuku, sun sace akwatin zaɓe, wani wuri sun yi amfani da damar da suke da na samun takardu na zaɓe, suka je suka sauya sakamako, suka ɗauki takardu wanda suke bayyana sakamako, suka canza, suka kai wa daidai abin da suke so su kai ma hukumomi na sani.
Jam'iyyun ƙawancen na kafin zanta'en sun buƙaci a sake shirya zaɓe a wuraren da aka yi fama da irin waɗannan matsaloli a zaɓen da ya gabata, duk kuwa da cewa har yanzu kotun tsarin mulkin ƙasa ba ta bayyana matsayinta ba a game da sakamakon wucin gadin da hukumar Seni ta fitar a ranar Asabar 2 ga watan Janairu. A cewar su girke sojoji a ranhunan zaɓe, ita ce hanya mafi a'ala wajen kauce faruwar abubuwan da suka wakana a zagayen farko.
Wannan ba zaɓe ba ne. Na farko dai a so su sakamako duk inda aka yi amfani da makamai, inda aka yi barazana ga mutane, inda aka haɗu mutane, inda aka ɓata kuɗi, akwatin kuɗi. Na biyu, tun da abin ya kai a ce amfani da fitigogi, to a kawo sojoji na nafa wanda nauyin su ne su kare lafiyar al'umma, to a kawo su su kare lafiyar.
A game da zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu, jam'iyyar hamayya sun jaddada goyon baya ga ɗan takararsu tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar LDL Canji, wanda tun a zagayen farko ya samu goyon baya daga jam'iyyar Model Lumana ta Hamma Amadu da IDL tabbata Amadu Bubakar Sise. To sai dai a tasu sanarwar da suka fitar a makon jiya, jam'iyyar ƙawancen goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Basun Muhammad sun ce suna da ƙwarin gwiwar lashe zagayen na biyu domin ɗora shi a kan karagar mulki. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.